More music at dancesongs.com.
Gata nan akan doki ta ci kwalliya tana tafiya sai yar gida baba bahari ta fito sai kallo mata ke suke kallo da ta wuce sai fajin kamshi ana rawa ana taku sai ta yiwo taku idan amarya ga ango ta shekarki yo shaku shawara ta aure ce ji ta yanzu